الحمد لله وكفى صلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو ثلاثة شدة غوات رمضان هجرة تدبودة داري هدو دار باين دهدو يدا چيدة اشترين ده تخص غوات اوكو شكرا تدبو بيو ده اشترين ده اوكو منا چكين سورة الأحزاب هريانزو ومدامو چي غباني ده آية اشترين ده تخص إن شاء الله. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan zaɓin rabuwar aure. Ita wannan aya ta 28 ta samu hadisai daban-daban, wannan suka yi bayani game da sababin da ya sa Allah Maɗaukaki ya saukar da ita. Akwai hadisai daban-daban. Ɗaya daga cikin waɗannan hadisai shi ne hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari. Hadisin Jabir bin Abdullah, wannan hadisin yana sahihu Muslim. To, yana daga cikin waɗanda suka yi bayanin dalilin da ya sa Allah ya saukar da aya ta 28 na Suratul Ahzab ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ba da labari ya ce akwai wata rana da khala abubakarin ya sta'azinu ala rasulillah. Akwai rana da sayyidina abubakar ya zo gidan annabi, sayyidina abubakar ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini a ba shi damar ya shiga. فوجد الناس جلوسا ببابه, sai ya tarar da mutane suna zazzaune a kofar gidan manzon Allah. Wannan shi yake nuna cewa manzon Allah bai ba su damar shiga ba. Akwai abin da ke faruwa a cikin gidan kenan. Indai kaga mutane sun hadu a kofar gida ba a ba mu wani dama ya shiga ba, to ba shakka akwai wani abu da ke faruwa a cikin gida. فلم يؤذن لأحد منهم, waɗanda sayyidina abubakar ya taras babu wanda aka masa izini ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir yace fa adina li abi bakarin, amma sai annabi yayi masa sayyidina abubakar izinin ya shigo. Fa dakhala, sayyidina abubakar ya shiga. Summa aqbala umaru, sai ga sayyidina Umar shi ma ya taho gida annabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'adhana lahu, ya nemi izini shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini ya shigo. Fawajada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalisan hawlahu nisa'uhu wajiman sakitan. Jabir ya ce a lokacin da sayyidina Umar ya shigo gida, a lokacin da sayyidina Umar ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga matan annabi sun kewaye manzon Allah, matan annabi sun kewaye shi, wajiman kuma shi annabi ya yi zugum. Wannan kalma ta wajiman ma'anata alladhi ishtadda huznuhu, mutumin da bacin ransa ya yi yawa. Hatta amsaka anil kalami, saboda tsananin bacin rai har ma annabi baya magana. Matan sun bata ran manzon Allah. To, da ganin haka shi sayyiduna Umar sai ya ce la aqulanna shay'an udhikun nabiyya, lallai zan faɗi wani abin da sai na sa annabi yayi dariya. Wato, yana so ya ga ya faranta ran manzon Allah. To, wannan babu shakka halin sayyidina Umar ne. kuma babu shakka sunnar manzon Allah ce. Wannan al'ada ce mai kyau, domin idan ka dubi sharhun Nawawi ala sahihi Muslim a juz'i na 10 shafi na 64, al-Imam Nawawi ya ce fihi istihbab misli hadha, irin haka din abu ne mai kyau, shari'a tana son haka. Wa anna al-insana idha ra'a sahibahu mahmuman hazinan in hazinan يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشجله ويطيب نفسه. إذن كذا ونمتورن سيأباتي مسمى إذن أبو كنكني كواني نقص دكي سكذا رن سيأباتي تو مستحبين كيكو كارن كورمس دوان نباتي لي ka yi tunanin abin da za ka yi wanda zai faranta mishi rai, wanda zai raba shi da wancan damuwar da ta sa shi bakin ciki, ko kuma abin da wato shi ne abin da zai sa shi ya dariya, aw yushgilahu, ko abin da zai shagaltar da shi ya raba shi da wancan tunani, saboda wancan tunanin ba shi da kyau. Tunani na bakin ciki ba shi da kyau, saboda haka idan ka ga mutum yana yi ka yi ƙoƙarin tunani kirkiro wani abin da za ka raba shi da wannan tunani ko ka sa shi dariya. Wa fihi anna al-insana idha ra'a sahibahu mahmuman wa ma arada izalatahu wa mu'anasatihi bima yashrahu sadrahu wa yakshifu hammahu, idan kaga wani hankalinsa ya tashi saboda haka kana son za ka faranta mishi rai, kana son za ka raba shi da wannan bakin ciki da yake ciki. Ka'ida ta farko, yan bagi an yasta'dina hu fi zalika, ya kamata ka nemi izinin mutum, saboda ba kowace magana ce za ka yi a lokacin kuma ta faranta ran shi ba. Ba mamaki ka yi maganar da za ta ƙara sa shi shiga bakin ciki, saboda ka yi sa kafin ka yi abin da za ka faranta mishi rai, ko ka rage masa wannan damuwa, ko ka raba shi da wannan tunani, abu na farko shi ne ka nemi izininsa. Saboda haka Sayyidina Umar da farko sai da ya nemi izinin manzon Allah, da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɓacin rai ga matansa a kewaye da shi, sai da ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Asta'nisu ya Rasulallah, ya ce ya Rasulallah, ina son ɗebe maka kewa. Sai da ya faɗa mishi haka. Kaga wannan kalmar ita za ta sa Annabi tunaninsa ya dawo ga abinda Sayyidina Umar zai aikata, abinda ya aikata don ya faranta mishi rai ne. Amma in ba don haka ba, ba mamaki Sayyidina Umar ya faɗi magana, magana kuma ta ƙara dagula al'amarinsa. Shi yasa da farko sai ya ce ina son zan ɗebe maka kewa ya Rasulallah. ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه. saboda mi ba mamaki kazo da wata kalmar da bata dace ta saka shi mutumin yayi murna ba. fayaziduhu hamman, kaga sai ka kara mishi damuwa. wa rubbama aharajahu, tana yuwa maganar ka din ma ta fi bata mishi rai akan halin da yake ciki. wa rubbama takallama bima la yartadihi, ba mamaki ka faɗi magana da kuma shi magana ka ba za ta sa shi ya yarda ba. hadha min al adabil muhimma, saboda haka sai al imamu Nawawi ya ce wannan yana daga cikin ladubba muhimmai wadanda ya kamata a ce musulmai sun koya, wato wani ladabi ne, wata tarbiya ce ta manzon Allah, wata tarbiya ce da sahabbai sun rike, wani hali ne mai kyau wanda ya kamata a ce musulmi ya koya, wannan hali ne na musulunci. Don in ka lura Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da iyalansa, babu shakka ba mu da wani abin koyi kamar manzon Allah, babu da wani abin koyi kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance hankalinsa ya tashi, ba a samu wanda zai kwantar mishi da wannan hankalin ba. Wannan shi ya nuna waɗanda ke kusa da manzon Allah zaman da suke yi da shi ba zaman ƙwarai ba ne. To abinda Sayyidina Umar ya yi shi yake nuna maka irin kusancin Sayyidina Abubakar da Umar ga annabi Muhammad. Kusancin su ga manzon Allah ba na cutarwa bane, kusancin su ga manzon Allah na kokarin taimako ne ga annabi Muhammad. Shi yasa sayyiduna Ali a lokacin da sayyiduna Umar ya rasu yake nuna kabarin sa, yace kaga dayan mutanen da nake fata in yi karshe irin sa, inji sayyiduna Ali, saboda mutane uku din nan, wato nan ake samun tarbiya, indai kana bukatar tarbiya to za ka same ta a haduwar manzon Allah da sayyiduna Abubakar da kuma sayyiduna Umar, Allah ya kara musu yarda. Shine sayyiduna Umar yace, ya rasulullah, law ra'aita binta kharija sa'alatni nafaqata, da ma kaga iyalina, wato sayyiduna Umar ya riga ya hangi abinda matan suka yi, wato matan abinda yasa suka bata ran manzon Allah, sayyiduna Umar ya riga ya hango har ya gane. Saboda haka sayyiduna Umar sai ya bada misali, ce ya rasulullah, ina so in ɗebe maka kewa, ina ma a ce kaga yanda nake da matata kawai, sai gashi tana roƙo tana neman wai in bata wata dukiya, sa'alatni nafaqata fa qumtu ilaiha, saboda haka da na miƙe, fa waja'tu unuqaha, na mangare ta a wuya, yace ina miƙewa na bugo ta a wuya, sai manzon Allah ya fashe da dariya. Dama abinda sai dan gari ke bukata kenan, manzon Allah sai ya fashe da dariya, kai dan an roke ka kuma sai ka je duka, dan an roke ka kuɗi sai bugu, shine da annabi ya dariya ya ce, to kunna hauli kamata ra, to ga sunan dai zagaye da ni, kana dai gani ko, yas'alanni nafaqa, suna ta roƙona in ba su kuɗi, in ma wannan abu kaza, wancan ta ce mata kaza, ga sunan sun zagaye ni. Ai sayyidina Abubakar sai ya miƙe ya doshi wajen Aisha, zai mata bugu. Fa qama Abubakar ila Aisha ya ja'u unuqaha, yana neman ya buge wuyanta. Wa qama Umar, sayyidina Umar ya miƙe ila Hafsa, ya doshi Hafsa, ya ja'u unuqaha, yana neman bugun wuyanta. Kilahuma yaqulu, Jabir ya ce da sayyiduna Abubakar da sayyiduna Umar kowannen su yana cewa, la tas'ali rasulallahi shay'an abadan, kada ki yadda ki roƙi manzon Allah wani abu daga yau har abada, laisa indahu, indai abin nan baya tare da shi. To wannan me yake karantar da mu? Al-Imam an-Nawawi yace wannan yana karantar da mu, yaro ko ya girma kai ko da yayi aure bai fi ƙarfin babansa ya maduka ba. Don akwai wata magana da mutane ke, ai wane ai ya fi ƙarfin bugu yanzu, ai sai dai a ba shawara, ina ba majalisin sayyidina Umar ba kenan. Wa fihi tadibur rajuli waladahu sagiran kana aw kabira, wanda shine bayanin al-Imam an-Nawawi, yace ana ladabtar da yaro ko karami ko babba, ko da ya girma, ko da ya girma. Sai yace aw bintan mutazawwija, ko da matar aure ce, uba yana da damar ya hore ta. Wannan karantarwar musulunci kenan, ba tsari irin na nasara ba. Eh, tsarin nasara an ce yaro in ya balaga yana ma iya karan ubansa, wai don me zai dake shi ko? Ba a karantarwar manzon Allah ba, a karantarwar annabi Muhammad, komai girman yaro bai fi ƙarfin ubansa ya mai duka ba, bai fi ƙarfi ba. Saboda haka suna gaban manzon Allah, a gaban annabi, sayyidina Abubakar ya zabura, sayyidina Umar ya zabura, suka doshe su. Wanda hadisin ma yana karantar da mu akan sun dake su din, ba wai sun yi nufin dukan ba, sun ma dake su. Li'anna Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma addaba ibn Tayhima, wanda shine bayanin al-Imam an-Nawawi, da sayyiduna Abubakar da sayyiduna Umar sun daki yaransu a gaban manzon Allah, kullu wahidun minhuma ibnatahu, sayyiduna Abubakar ya daki yarsa, sayyiduna Umar kuma ya daki yarsa, kuma a gaban annabi Muhammad. وفيه ما كان عليه النبي كما wannan shi yake nuna mana rayuwar manzon Allah rayuwar annabi min taqallul min ad-dunya manzon Allah bai yadda ya tara duniya da yawa ba kadan ya ishe shi wa zahadati fiha shi kokari yake nisantar da kansa game da duniya to bayan wannan abin ya auku shine Jabir sai ya zo karshen labarin nasa yace summa tazalahunna shahran da wannan abin ya auku sai manzon Allah ya kaurecewa matansa sai da ya dauki wata guda ya kaurecewa matansa au 29 a wata riwayar aka ce ya kaurecewa matansa kwana 29 to Jabir yace summa nazalatil ayatu shine dalilin da yasa Allah ya saukar da aya ta 28 ta suratul ahzab me yace
ya
يا أيها النبي wato shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya ya kai annabi kul li azwajika ka gaya wa matanka kaga kenan wannan umurnin Allah ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi ka gaya wa matanka in kuntunna turidina alhayata ad-dunya in kun kasance rayuwar duniya kuke fatan ku samu shine nufin ku abinda kuke nufi shine ku samu rayuwa ta duniya wazinataha da kawarta fata'alaina to ku zo umatti'ukunna zan jiyar da ku dadi in muku kyauta wa usarrihukunna kuma dan sake ku sarahan jamilan kyakkyawan sakewa ai kyakkyawar rabuwa shine za a rabu bayan an bada kyauta idan aka ce mutum ya saki matarsa yana kwace duk wani kyautar da ya bata ai kaga ba ai rabuwa mai kyau ba shi manzon Allah abinda Allah ya ce abinda Allah ya gaya masa ka kira matanka ka tambaye su idan rayuwar duniya suke so idan kawar duniya suke sha'awa to su zo ka musu kyauta kaga wannan umarnin Allah ne ga annabi Muhammad dan ya ce masa ya ayyuhan nabiy qul li azwajika a cikin abin da zai gaya wa matansa fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila me dalili wannan shi ya nuna maka cewar matan sun nemi abin da ya saba ma manufar manzon Allah tunda har kaga an ce ku a zo a rabu to ashe kaga abin da suka roka ba shine abin da manzon Allah yake so ba to zaman aure ya samu tangarda kenan zaman aure ya samu tangarda miji yana son abu daban da wanda matarsa take so kuma babu shakka abin da ya faru kenan domin akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisin ingantacce ne yace wata rana mala'ika Jibrilu yazo ya zauna jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam musamman mala'ika Jibrilu ya sauko ya zo ya zauna yana zaune kusa da manzon Allah fa nazara ila samai sai mala'ika Jibrilu ya daga idansa sama da ya kalli sama fa idha malakun yanzilu ashe wani mala'ika ne yake saukowa wani mala'ika yana saukowa to shi Jibrilu ko shine shugaban saboda haka ya sani sai mala'ika Jibrilu ya ce إن هذا الملك للي ون ملائكا ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة تند الله يهلي تشيشي بي تبسوكو وابكا فين ينزو انجي ملائكة جبريل ون ملائكة تند الله يهلي تشيشي بي تبسوكو وابكا سي ينزو فلما نزل لوكشن da mala'ikan ya gama saukowa قال sai ya ce ya Muhammad arsalani ilayka rabbuka Allah mahaliccinka ya aiko ni zuwa gare ka. Afa malikan nabiyyan yaj'aluka. Allah yana tambayanka, ka gaya mishi, shin ka fi so a sa ka zama annabi mai mulki kamar annabi Suleiman? Kaga annabi Suleiman annabin Allah ne, manzon Allah ne, kuma gashi mai mulki ne. To Allah ya aiko mala'ika ya tambayi annabi Muhammad, shin kana son Allah ya sa ka zama annabin Allah mai mulki, aw abdan rasula, ko kana son Allah ya sa ka zama manzo amma rayuwarsa kamar ta bayi? Manzo ne amma rayuwarsa ta bawa. Idan aka ce bawa mara yanci, to a lokacin da mala'ikan nan ya taho, abin da ya kawo shi kenan, ya musamman Allah ya turo shi ya zo da zaɓin nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da mala'ikan ya gama faɗin wannan, sai mala'ika Jibril, dama yana zaune, sai mala'ika Jibril ya ce wa manzon Allah, tawadda li rabbika ya Muhammad. Kaga mala'ika Jibril sai ya ba shi shawara, ya ce, ya kai Muhammadu, kai ma Allah tawali'u. Don an baka manzanci kuma kai mai mulki ne, wannan bai nuna wato kana halaka. Tun daga annabi Suleiman, Allah ya masa wannan kyauta bai halaka ba. Amma tsakanin biyu wanda yake nuna rashin girman kai shi ne mala'ika Jibril yake ba shawara, ya ce ka zama mai tawali'u. Yana faɗa, sai annabi ya ce, to ga amsa, bal abdar rasulan, ni abinda nake so shi ne Allah ya halicce ya bani manzanci, sannan kuma Allah ya bani tsarin rayuwa irin ta bawa. Rayuwa irin ta bawa, idan aka ce bawa, bai mallaki komi ba, ba abinda bawa ya mallaka. To haka rayuwar da manzon Allah ya riga ya zaɓa, musamman Allah ya turo mala'ika da wannan saƙo, aka gaya wa annabi, kuma annabi ya yi wannan zaɓi. Hadisin yana al-Musnad, shi ne hadisi na 7160, babu shakka ya tabbata daga manzon Allah. To tun da annabi ya zaɓi wannan, annabi ya zaɓi Allah ya ba shi manzanci amma rayuwarsa irin ta bayi, bawa kuwa ba abin da ya mallaka a duniya. To saboda haka sai ga mata sun taho neman akasin abin da shi manzon Allah ya zaɓa, kuma ya riga ya gaya ma Allah, abu ya riga ya wuce. To saboda haka shi manzon Allah ba zai canza tsarin rayuwar shi saboda mace ba, ba zai yi ba. Shi yasa Allah ya saukar da aya ya ce, to ka ba su zaɓi, tun da kai ka riga ka zaɓi naka. Ai, kaga shi annabi ya zaɓa, ya zaɓi rayuwar a ba shi manzanci, kuma rayuwarsa irin ta bayi, banda bai mallaki komi ba. To amma tun da annabi ya zaɓa, bai kamata ya takura wa matansa ba. Shi ne Allah ya ce, ka kira su in suna son duniya. Shi yasa ya ce, idan duniyar suke so, to kaga dan akasin ka ne, sai ku rabu. Na biyu, sai Allah ya ce, wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu. Allah madaukaki ya ce, wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, idan kun kasance Allah da manzo kuke so, wa daral akhirati, da kuma gidan lahira. Saboda shi Allah bai zaɓi duniya ba, Allah ya zaɓi lahira ne. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima, idan lahira kuke so, to lallai ne ku sani Allah ya yi tanadin lada mai girma ga waɗanda suka kyautata biyayyansu ga annabi Muhammad. Shi ne lil muhsinati, waɗanda suka kyautata zamansu da manzon Allah, waɗannan akwai lada mai girma da Allah ya musu tanadi. Wannan ayar babu shakka tana cikin ayoyin da suke nuna darajar matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai ladan da Allah ya tanada musu wanda ba mai samun irin shi, ba mai samun irin shi. Musamman Allah ya ware su ya faɗi wannan magana, Allah ya yi tanadin ajran aziman lil muhsinati minkunna lada mai girma ga waɗanda suka kyautata rayuwarsu suka kyautata biyayyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu Jabir yace fa bada'a bi Aisha sai annabi ya fara kiran Aisha فقال سيدي يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا إنا سوء بجرومك ونا الأمر أحب ألا تعجلي فيه إنا سنكدك ققاوا باني أمسا حتى تستشيري أبويك هل سيكني مشاورا إيايك إنا سنكدك ونا أبو amma kada ki gaggawan hukunci sai kin nemi shawaran iyayenki me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka kaga kenan shi manzon Allah kamar yanda alqur'ani ya tabbatar annabi mai tausayi ne annabi mai jinkai ne annabi mai fatan jama'arsa su dace da rahamar Allah ne babu shakka da annabi ya gaya mata duk abin da ta faɗa kawai zai tabbata to amma sai manzon Allah ya ja hankalinta ya nuna mata ba shine mafi dacewa ba abinda yafi dacewa bayan wannan shawara ta je ta samu iyayenta ta gaya musu ba mamaki abinda yasa annabi ya gaya mata haka saboda kuruciya ita tana da karamin shekarunta ba su da yawa tana da kananan shekaru tunda budurwa ce saboda ka tunanin yaro ba irin tunanin babba bane annabi ya sani ita Aisha yarinya ce saboda ka sai yace karki gaggawan hukunci sai kin tambayi iyayenki me dalili saboda idan za ta yi amfani da idan za ta bi tunaninta to babu shakka ba mamaki ta yi zabin da ba shi ya dace ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da iyayenta kuma na biyu idan ya Aisha ta zabi abu guda da sauran matan za su zabi irin shi saboda za su koyi da ita me dalili saboda a wannan lokaci ita ce uwar gidan ita ce babbar mace a gidan manzon Allah bayan rasuwar Khadija Aisha ce aka fara aure amma bata tare ba sai zama Sauda ita ce ta riga ta tarewa saboda ka Aisha ta fi dadewa da manzon Allah in ka dauki Sauda sauran matan ba su dade da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ita Aisha ba wannan dalilin yasa annabi yake cewa karki gaggawa sai kin nemi shawara saboda na daya yarinya ce tana iya aiki da shawara da tunanin da ba shi ya dace ba na biyu tana iya daukan hukuncin da ita kadai ya shafa amma bata san zai shafi iyayenta ba saboda misali idan ta ce ba ni son zama da manzon Allah to kaga ta sa sayyidina Abubakar a cikin bala'i ta sa sayyidina Abubakar a cikin damuwa a ce yana haihuwan yar da ba ta son manzon Allah kaga ya shiga damuwa fatadarrara hiya wa abawaiha wa baqi niswa bil iktida'i biha musamman kuma sauran matan da su yi koyi da ita wannan duk yana cikin sharhin da malamai suka yi ma wannan hadisi to sai annabi ya karanta mata waɗannan ayoyi guda biyu ce ga abin da Allah ya faɗa idan duniya kuke so to ku zo in sake ku idan lahira kuke so kun zaɓi Allah da manzo to ga alkawarin Allah ya muku tanadin babban lada a ranar tashin kiyama da lokacin da annabi ya gaya mata haka kafin ya faɗi saƙon Allah yace uridu an a'ridu alayki amran ina so in nuna miki wani abu amma uhibbu Allah ta'jali fihi karki gaggawa sai kin nemi shawaran iyaye yana fadin haka sai ta ce wama huwa ya rasulullah menene zaka gaya min kenan ya rasulullah fatala alaiha alaya sai annabi ya karanta mata wannan aya sai ta ce ma annabi afika ya rasulullahi astashiru abawayya yanzu game da zama da kai ya rasulullahi zan nemi shawaran iyayena har sai na tambayi iyayena shin ya kamata in zauna da kai ko a'a ku duba saukin halin manzon Allah kuma ku dubi fahimtar Aisha wace mata ce a duniya za ta je ta yi shawaran ba ta son zama da manzon Allah Aisha take cewa yanzu a kanka ne zan je in shawarci iyayena to ga amsa take bal akhtaru Allah wa rasulahu wa daral akhirah na zabi Allah na zabi manzon Allah na zabi gidan lahira to shine sai ta ce was'aluka amma kai ma ina roƙonka abu daya la tukhbir imra'atan min nisa'ika bil ladhi qultu ka ji ga amsar da ni na baka to bana son ka gaya wa duk sauran matan ka amsa ta kowace ta ba da amsan da ya dace da manufarta ni ban yadda ba wannan ra'ayina ne saboda ka karka gaya ma kowa sai manzo Allah ya ce a'a ban yi miki alƙawarin nan ba la tas'aluni imra'atun minhunna duk matar da ta tambaye ni illa akhbartuha ni ko zan ba ta labari me yasa saboda shi ma annabi yana son zama da su duka annabi yana son ya zama da su duka kaga in yazo bayan Aisha in yaje wajen Hafsa to ga abinda Allah ya ce amma fa ga zabin Aisha kaga Hafsa ta san kwanan zance shine abinda Aisha ba ta so kar a faɗa me ye dalili ka san kishin mata ba mamaki wata aurenta ya kare Aisha da ta faɗa kamar zan Allah ya ce ina sai na faɗa inna Allah lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan wato Allah bai aiko ni in zamanto mai tsananta al'amari ba Allah bai aiko ni in zamanto mai kuntatawa ga wani ba idan matarsa ta tambaye shi ya rasulullahi tunda wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan mu duka matanka kuma mun sani ka fara da Aisha me amsar Aisha sai annabi ya ce bazan faɗa ba ai kaga ya kuntata manzon Allah ya ce Allah bai aiko ni da haka ba matukar alkhairi ne al'amari to duk wanda ya tambaye ni zan bashi duk wani abu in dai alkhairi ne manzon Allah baya boye shi shi yasa ya ce ma Aisha walakin ba'asani mu'alliman muyassira Allah ya aiko ni ne in zama mai karantarwa kuma mai sassautawa mutane ba mai tsanantawa ba wannan hadisin Jabir da muka karanta yana sahihu Muslim babu bayani anna takhyir imra'atihi la yakunu talaqan illa bin niyya abinda yasa al-Imam an-Nawawi al-Imam Muslim ya kawo wannan hadisin baya sahihu al-Bukhari yana sahihu Muslim yana sunanun Nasa'i babin idza lam yajid ar-rajul ma yunfiqu ala imra'atihi shi al-Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir a babin da yake mana ishara da cewar idan miji ya ce ke mata na baki zabi misali miji ya ce ya ba wa matarsa zabin zama ko raguwa wannan zabin kawai da ya bayar ba saki bane wato sai ya ba da hujja da hadisin Aisha shi kuma al-Imam an-Nasa'i da ya kawo hadisin Jabir sai ya sa shi a babin idan mutum ya kasa ciyar da matarsa to ya kamata ya ba ta zabi kuma wannan gaskiya ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa ya kasa ciyar da matarsa bane a'a amma annabi ya zabi lahira bai zabi duniya ba wanda ko bai zabi duniya ba bai damu da yauni da yunwa ba wanda bai zabi lahira bai zabi duniya ba idan mutum bai zabi duniya ba to dan ya wuni da yunwa ba komai bane saboda haka manzon Allah yakan hada kwanaki ma yana azumi ya hada kwanaki kai ne kake kwadayi kana fatar a sha ruwa nan da nan zaka ci ganda za a maka farfesu manzon Allah sai hada kwana biyu uku yana azumi so bai damu da duniya ba to amma don annabi ya zabu wannan bai kamata ya takura wa matansa ba kaji adalcin Allah idan annabi ya zabi ya wahala a duniya bai zabi sauki ba to matansa ya kira su in sun zabi haka sai a zauna in ba su zaba ba ya sake su sai ya nemo waɗanda suka dace da irin manufarsa. Saboda haka Imamun Nasa'i sai ya ce, idza lam yajid ar-rajulu ma yunfiqu ala imra'atihi, idan har mutum ya zama talauci ya kai ga ba zai iya ciyar da matansa ba, aure bai mutu ba, amma hal yukhayyiru imra'atahu, shin ko ya kamata ya kira matarsa ya bata zabi? Babu shakka haka ne, amma ya aje shi a matsayin tambaya. Idan mutum ba zai iya ciyar da matarsa ba, zai kira ta, wance yanzu fa abincin ya gagara, gaskiya ina wahala kafin kaza kaza, saboda haka idan kin ga ba za ki iya jure ma wannan rayuwa ba, sai in sallame ki. Idan mutum ya haka bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Idan ka dubi waɗanda malaman da suka yi sharhi game da hadisin Jabir bin Abdullah, kusan duka haka suke mana ishara da shi, fa’idoji da kuma darussa da ake samu ta rayuwar manzon Allah suna da yawa. Duk wani misali da Allah ya kawo game da rayuwar Annabi Muhammad, idan ka duba sai ka ga akwai darasi, akwai ilimi. Ya ba mu misali da hatta Sayyidina Abubakar da Umar, ya ce wa hazal fi'lu min Abi Bakr wa Umara, wannan kuma bayanin Abul Abbas Al-Qurdubi, shi ma mai sharhin Sahih Muslim, littafinsa Al-Mufhim lima Ashkala, littafin da yayi na sharhin Sahih Muslim, yana juz'i na 4 shafi na 254. Yace abinda Sayyidina Abubakar da Umar suka aikata a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, mubalagatan fi ta'dibihima, shi yake nuna maka Sayyidina Abubakar da Umar sun kai makura ta wajen iya tarbiya. Wato mutumin da zai yunkura ya hori matarsa a gidan mijinta, ya gwada maka cewa abinda yake da iko a kanta a gidansa ya fi haka. Wannan shi ya nuna maka yana tabbatar wa manzon Allah wannan ba tarbiyya ta bace. Je sa kowannen su ya yunkura, ba tarbiyya ta bace. Sayyidina Abubakar yana nuna ma Aisha abinda na nuna miki kenan. Sayyidina Umar yana nuna ma Hafsa shi ma haka. Don haka yasa yake cewa mubalagatan fi ta'dibihima wa kadhalika ghadabu rasulillah, sai ya ce to haka nan ma fushin manzon Allah, fushin manzon Allah nan ma tarbiyya ne, ladabi ne. Kaga dai baban iyayensu sun hore su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka manzon Allah wannan bai isar mishi ba. Sai manzon Allah ya nashi horo ga matan, yayi nasa horo ga matan. Me horon da ya musu, wato shi ne hijranuhu lahunna, Annabi ya ƙaurace wa matan. Me yasa ya ƙaurace musu? Inna ma kana mubalaga fi adabihinna, shi ma saboda ya nuna makura ta wajen ladabtarwa ga matan shi. Fa innahunna kunna kassarna alai, saboda matan sun yawaita gabatar da bukatu ga Annabi, wannan ta ce kai min kaza, wannan ta ce kai min kaza. وَتَبَسَّطُنَا عَلَيْهِ تَبَسُّطًا تَعَدَّيْنَا فِيهِ مَا يَلِيقُ بِالنَّبِيِّ, ba laifi bane don mace ta nemi mijinta ya saya mata wani abu, amma bukatun da suka gabatar wa manzon Allah ya wuce matsayinsa na annabin Allah, sai ya zama kamar bukatu ne irin da wanda matan sarakuna suke gabatar wa sarakuna, kuma shi manzon Allah ba sarki bane. To kaga kenan bukatun nasu sai ya zama ya saba wa manufar manzon Allah. To kaga kenan kamar min ihtiramihi, akwai naƙasa ta wajen daraja Annabi da suka yi, wa i'zamihi, da girmama manzon Allah. Al-Imam Al-Qurtubi yace wa kana zalika min hunna bi sababi husni mu'asharatihi, zaka ce me yasa matan Annabi har suka kewaye shi, wannan tana cewa yi min kaza, wannan tana cewa yi min kaza, shine sai Al-Imam Al-Qurtubi ya ce saboda saukin halin manzon Allah, saboda duk abin da su Annabi ya ga alamar ma matarsa tana sha'awa, to manzon Allah zai kawo. Da suka ga manzon Allah yana da saukin hali, sai suka dauka to ai za a iya tara masa ma bukatu. Shi yasa ake cewa yi mana kaza, yi mana kaza, ba su gane ba ashe akwai iyaka. To shine manzon Allah ya hore su, ya kaurace ma gidan tsawon wata guda, dan ya zama ishara gare su cewa abinda suka aikata ba daidai bane, to kuma babu shakka ya zama darasi gare su. Wa rubbama taddat ayunu ba'dihinna ila shay'in min mata'id dunya wa lidhalika amara Allah ta'ala nabiyahu, saboda ka Allah yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada a samu daga cikin matansa wata mace ya zama tana da burin ma duniya, idan ma akwai mai burin duniya to ta bar gidan. Wannan umarnin Allah ne, shi zaɓin Allah ga Annabi Muhammad lahira ne, shi ma manzon Allah ya zaɓi lahira. Don haka matar da take son a zauna da ita a lahira to ta yi haƙuri da rayuwar manzon Allah ta duniya. Wannan shi ya sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi, bi an yukhayyirahunna baina iradati zinati dunya wa iradati Allah ta'ala. Allah ya ce ka ba su zaɓi, shin rayuwar duniya suka zaɓa ko kuwa yardan Allah suka fi zaɓa? Wa ma indahu, da irin sakayya da take wurin Allah. Fakhtarna Allah wa rasulahu, sai suka zaɓi Allah, suka zaɓi manzon Allah. Wa daral akhira, suka zaɓi makoma ta lahira. Wa lam yakun fihinna man tawaqqafa fi shay'in min dalika, duk matan Annabi babu wacce ta mayi waswasi. Duk matar da Annabi ya tunkare ta sai ta bada amsa irin na Aisha, tun ma kafin manzon Allah ya gaya mata amsar Aisha. Haka nan matar za ta bada amsa cikin gaggawa. Fakhtarna Allah wa rasulahu, sun zaɓi Allah, sun zaɓi manzon Allah, sun zaɓi gidan lahira. Wala taraddada fihi ahadun minhunna, babu wata mace da ta yi waswasi ko ta yi shakka game da gabatar da wannan bukatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahunna mukhtaratun lilmukhtari. Al-Imam al-Qurtubi ya ce me yasa? Ai, saboda zaɓaɓɓu ne ga zaɓaɓɓe. Matan Annabi zaɓaɓɓu ne, shi manzon Allah zaɓaɓɓe ne. Saboda haka yanda Allah ya zaɓo Annabi Muhammad, haka Allah ya zaɓa masa mata. Don haka matan manzon Allah sun fi duk wata mace da ka sani ta wajen kyan hali da kuma kyan addini. Shi ne Al-Imam al-Qurtubi yake cewa wa tayyibatin li tayyibi, tsarkaka ne ga mai tsarki. Sai ya ce salamullahi ta'ala alaihim ajma'in, tsiran Allah ya tabbata gare su baki ɗayansu. To wannan riwayar Jabir kenan muka karanta, hadisin Jabir shi kadai. To sannan na biyu akwai riwayar Aisha ita kanta. Riwayar Jabir ta zo a Sahihu Muslim, kuma tana Sunan Nasa'i a Sunan Kubra. Amma hadisin Aisha fa, hadisin Aisha yana Sahihu Bukhari kuma yana Sahihu Muslim. Hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, ita Aisha ta ba da labari da kanta abin da ya auku, don wancan labarin da Jabir ya bayar game da matan manzon Allah ne zuwan Sayyidina Abubakar da kuma Sayyidina Umar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A hadisin Aisha tace lamma madha 29 layla, a lokacin da aka samu kwana 29 sun wuce, kwana 29 sun wuce, domin Annabi ya yi alkawarin zai ƙaurace wa matansa saboda wannan abin da suka aikata. Dakhala alayya rasulullah, sai manzon Allah ya shigo wajena, inji Aisha wanda ita da kanta take ba da labari, kuma wannan shi yake nuna falalar Aisha akan sauran matan manzon Allah. Lil ibtida'i biha fi taqyir, saboda bayan wata guda ya wuce gidan Aisha Annabi ya fara shigowa. Wannan shigowar da yayi karka dauka wai a'a ya rusa rabon kwana da ya saba yi musu, a'a cikin ikon Allah sai ya dace da daidai rabon kwanan Aisha, ya dace da daidai rabon kwanan Aisha. Wannan shi ke nuna zaɓin Allah gare ta, yana daga cikin falala da Allah ya ma Aisha. Bayan wata guda ya wuce sai ya zama gidan Aisha Annabi zai shigo. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo, tana ganin manzon Allah, ita da kanta take ba da labari. tace fa qultu sai nace innaka aqsamta ya rasulullahi kai ne fa ka rantsi Allah tadkhula alaina ba za ka shigo gidajen mu ba shaharan sai kai wata guda cur wa innaka dakhalta min 29 sai gashi kwana 29 yayi ka shigo sai tace ma annabi aquddhunna ina kirgawa ina kirga su kaga kenan wato tana nuna bamu damu ba ina ma ka kara kan wata din dan haka yasa zama da mata sai hakuri sai manzo Allah ya ce inna shahara 29 manzo Allah ya ce ai wata kwana 29 yake ba 30 bane sun makala sai ya ce to ya Aisha inni zakirul laki amran zan gaya miki wani al'amari kaga wannan hadisi yace zakirul laki bai yace aridu alayki ba yace zakirul laki zan tunatar da ke wani al'amari fala alayki Allah ta'jali fala alayki Allah ta'jali fihi hatta tasta'miri abawayki hatta tasta'miri abawayki maimakon hatta tastashiri wanda yazo a riwayar Jabir a hadisin Aisha annabi ya ce mata zan gaya miki wani al'amari amma ba ni son ki gaggawan hukunci har sai kin nemi umarnin iyayenki wancan ko yace shawaran iyayenki to sai annabi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu fa qalat Aisha sai Aisha tace qad alima wallahi shi kansa don ita take bada labarin tace na rantsa da Allah shi kansa annabi ya sani anna abawayya lam yakuna liya'murani bi firaqihi babu yadda za a yi iyaye na su min umarni in rabu da shi inji Aisha amma me yasa annabi ya faɗa haka saboda umarnin Allah Allah ya riga ya saukar da hukunci saboda haka ba mai cewa a'a ai soyayyen ta mu tafi haka babu sai an bi umarnin Allah saboda haka yasa dole sai da annabi ya gaya mata fa qultu sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam awa fi hada astamiru abawayya yanzu ya rasulullahi akan wannan zan nemi umarnin iyaye na fa inni uridu Allah to ina baka amsa ina son Allah wa rasulahu ina son manzon Allah wa daral akhirati kuma ina son gidan lahira nan take ta bada zabinta wannan hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari babu qaulihi musamman al-imam al-bukhari yayi babi na fassara wadannan ayoyi da muke karantawa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika shine hadisi na 2468 da kuma sahihu muslim babu bayani takhayyiri imra'atihi anna takhayyira imra'atihi la yakunu talaqan illa bin niyya dan mutun ya bawa matarsa zabi wannan baya zama saki in ba da ya kulla niyya ba da zabi ga matansa din yayi nufin saki ne ba hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2471 wannan hadisi shi yake nuna mana cewar babu shakka wannan abin ya tabbata saboda ya samu riwaya daban-daban ga hadisin Jabir ga hadisin Aisha ita kanta nan da ta tabbatar da wannan labari kuma ba shikenan ba akwai riwayar Abdullahi bin Abbas ita ce riwaya ta uku riwayar Abdullahi bin Abbas tana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim saboda ka hadisin Jabir shine ma kadai baya sahihul Bukhari amma hadisin Aisha hadisin Abdullahi bin Abbas wadannan duka suna sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim sahihul Bukhari yana babu talaqi da kuma babu mau'izatur rajuli ibnatahu li hali zawjiha musamman al-Imam al-Bukhari yayi babi mutun ya bi yarsa gidan aure mutun ya bi yarsa gidan aure ya zauna da ita ya mata fada shi yasa sai kawo hadisin manzon Allah sai kawo hadisin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga surukan manzon Allah ne sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar ga annabi yana auren Aisha annabi yana auren Hafsa sun shigo gidan manzon Allah suka yi kokarin gyara abin da ya shafi aure shi yasa Al-Imam Al-Bukhari yayi babi akai ya kamata uba ya rika ya zama mai wa'azi ga ƴarsa a gidan aure ba wai ya aika mata ta zo gida ba idan ka ji labari ƴarka tana da matsala a gidan aure abin da ya kamata shine ka tashi ka je gidan wannan ita ce sunnar manzon Allah ka tashi ka je gidan ka yi mata fada abin da ya faru kenan domin hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin yana da tsawo babu shakka hadisin yana da tsawon gaske kamar riwayar da ta zo a sahihu muslim yace haddathani umar ibn al-khattab sayyiduna umar shi ya karanta da Abdullah ibn Abbas abin da ya faru lamma atazala nabiyullah nisa'ahu a lokacin da annabi ya kaurecewa matansa kala sai yace dakaltu masjid na shigo masallaci inji sayyiduna umar da na shigo fa idan nasu yankutuna bil hasa sai ga mutane duk wanda ka ganshi yana motsa tsakuwar masallaci alamar ya shiga damuwa wannan shi yake nuna maka tsananin so da sahabbai suke ma annabi Muhammad sahabbai suna da tsananin soyayya ga manzon Allah saboda haka idan suka samu labari hankalin annabi ya tashi to duk wani sahabi da ka gani hankalinsa shi ma ya tashi wannan ita ce rayuwar sahabban annabi Muhammad sayyidina Umar yace na shigo masallaci sai kawai duk wani sahabi da na duba fuskansa sai in garansa a murde in garansa a bace fuskarsa a daure to sai naji suna cewa tallaka rasulullahi nisa'ahu manzon Allah ya sake matansa naji suna fadin haka to shi sayyidina Umar ya san kuma akwai yarsa a cikin su akwai yarsa a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wadhalika qabla an yu'marna bil hijabi wannan ya auku kafin Allah ya saukar da hukuncin hijabi don ba a lokaci daya Allah ya shar'anta al'amura ba da ka samu hukunci yana sauka ne da kadan a lokacin da wannan abin ya auku Allah bai shar'anta hijabi ga mata ba sayyidina Umar ya ce da najin mutane na magana a masallaci annabi ya sake matansa ko magana ce jita-jita ana ta yayatawa sai ya ce la'alaman na zalikal yauma ni kuwa sai na san gaskiyar wannan magana a yau da farko sayyidina Umar sai ya shiga gidan Aisha da farko ya shigo wajen Aisha ya ce fa dakaltu ala Aisha da na shigo wajen Aisha fa kultu sai na ce ya binta Abi Bakarin ya ke ƴar Abubakar sayyidina Umar ya shigo wajen kishiyan ƴarsa ita ce Aisha tunda ba ƴarsa bace ya ce ya ke ƴar Abubakar a kad balaga min sha'aniki an tu'udhiya rasulallah yanzu halinki munin halinki ya kai har ki iya cutar da manzon Allah kaga sayyidina Umar ya taho zai mata fada kenan sayyidina Umar ya taho zai ma Aisha fada yake cewa yanzu munin halinki har ya kai ki cutar da manzon Allah to kaga maganan babu dadi to ita ma sai ta bashi amsa mara dadi tace mali wa malaka ibn al-khattabi kai ko me ya gama ni da kai yace masa dan ya dan al-khattab me ya gama ni da kai alaika bi aibatika kai dai ka je ka ji da adakarka me ya gama ni da kai wato tana nufin Hafsa kaga yanda ta kira ta adaka ka je ka ji da adakarka wato maganar bakar magana ta gaya wa sayyidina Umar magana bata da dadi amma sayyidina Umar yana ji saboda ya san uwa ce gare shi Aisha uwa ce gare shi duk da cewa ya haife ta amma bai faɗa mata magana mara kyau ba sai ya fita bai ce komai ba yana fita sai ya tafi wajen ƴarsa da kansa ya faɗa ya ce fa dakaltu ala Hafsa binti Umar sai na shigo wajen ƴata da na zo sai na ce mata ya Hafsa a kad balaga min sha'aniki an tu'udhiya rasulallah yanzu munin halinki ya kai har ki iya cutar da manzon Allah? Kaga dai tambayar da yayi ma Aisha ita ce yayi ma yarsa ta cikin sa. Halinki ya kai ki iya aikata abin da zai bata ran Annabi? Wallahi laqad alimti, yace ma yarsa, ni na sani anna rasulullahi la yuhibbuki, ba wai sonki yasa Annabi yake zama da ke ba. Ta na riga na sani. Kin san abin da yasa Annabi yake zama da ke? Yana tambayar yar. Laula ana la tallaqaki rasulullah, in ba don ni ba da Annabi ya sake ki a zauna lafiya. Kaga yana mata fada kenan. Yana nuna mata kat kat ta yadda ta yi tunanin wai tana da wani kyan da zai sa Annabi ya zauna da ita, ba kyau bane. Yace kuma dalili na ne ni kadai shi yasa Annabi yake zauna da ke, amma in da don halinki ne da tuntuni ya sake ki. To wannan magana ta sa ta fashe da kuka a shaddal buka. Dama kafin ya shigo gidan tana kuka, da ya taho ya faɗi wannan magana sai ta ƙara kuka. Fakultu laha, sai sayyidina Umar ya tambaye ta, aina rasulullah, ina manzon Allah yake? Fakala, sai ta ce, huwa fi khizanatihi fil mashraba, manzon Allah yana ainihin wurin adana abincinsa. Annabi yana da store da yake ajiye abinci, babu shakka manzon Allah yana tanadi na abincin iyali, har ma yakan yi tanadin kamar hatsi da za a shekara biyu ana ci, misali a tara buhuna wanda za su kai abincin shekara. Kaga ya nuna Annabi yana tanadi, kuma wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai store. Saboda haka manzon Allah yana da store da yake aje wannan abincin. Shi yasa ita Hafsa take gaya ma mahaifinta, huwa fi khizanatihi fil mashruba. Tushin sayyidina Umar yace, fa dakaltu, sai na shigo, fa idha ana bi rabahil gulami rasulillah, da na shigo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam store din sa yake, sai na tarar da akwai wani intaccen bawan Annabi ana kiransa Rabahu, yana bakin kofa. Annabi ya aje shi yace, karka bari kowa ya shigo. Wannan Rabahu din shi yake gadin kofa, yana tsare, yana hana mutane shiga saboda Annabi ya samu bacin rai. To da na taho ya samu wannan ka'idan alal kuffa al-mashruba mudallin rijlaihi ala nafirin min khashabin, yace na zo na samu wannan yaro, wannan bawan yana zaune a daidai kofa, ya sako kansa kan matakala, domin akwai matakala kafin a hau, kamar wato wannan store din na manzon Allah an yi shi ginin yana kamar bene. Yarqa alaihi rasulullah wa yanhadir, saboda haka akwai matakala wanda Annabi yake hawa in zai shiga, idan zai sauko kuma sai ya biyo ta gurin. Saboda haka sayyidina Umar yana zuwa yace, ya Rabahu ista'adilli indaka rasulullah, ka je ka tambayi manzon Allah ka nema min izini, ina buƙatar ganinsa. Fa nazara Rabahun ila al-ghurfa, sai shi wannan bawan ya kalli kofan, da ya kalli kofan sai ya dawo ya kalli Umar, yace summa nazara ilayya, kaga ya samu amsa. Rabahu ya kalli kofa, ya kalli cikin ɗakin kenan, sannan sai ya kalli Umar, kaga yana nuna Annabi ba da izini ba, ba ma sai ya buɗe bakinsa ya faɗi ba. Falam yaqul shay'an, bai ce komai ba. Summa rafa'tu sauti, sai na sake ɗaga muryata, ya Rabahu ista'dhilli indaka ala rasulillah. Sayyidina Umar ya ɗaga murya, nan ma dai ba a samu izini ba. Sayyidina Umar a karo na uku sai ya ɗaga murya sosai ta yanda Annabi zai ji. Sayyidina Umar ya ce, fa inni adhunnu anna rasulullah dhanna anni ji'tu min ajali Hafsa, ina tsammani Annabi yana zaton na taho ne saboda ƴata Hafsa. Sai ya ce, fa wallahi, ina rantsuwa da Allah, la in amarani rasulullahi bi darbi unuquha, da a ce Annabi zai ce ka fille wuyan Hafsa, لئن امرني رسول الله بضرب عنقها لاضربن عنقها yace wallahi da manzon Allah zai ce ka je ka filla wuyan Hafsa sai na Umar yace na rantse da Allah zan filla wuyanta ya daga murya ya fada yace farafa'tu sauti na daga murya saboda ka sai na juya na kama tafiya yana juyawa sai Rabahu ya kira shi yace manzon Allah yana kiranka fa dakhaltu ala rasulillah saboda ka sai na shigo wajen manzon Allah da ya shigo sai ya samu annabi yana kwance akan tabarma muttaji'un ala hasirin yana kan tabarma yana kwance har gefen jikinsa alamar tabarman ta hito saboda babu wani shimfiɗa akan tabarman fajalastu fa adna alaihi izarahu wa laysa alaihi ghayruhu to dama manzon Allah ya daura mayafi da sayyidina Umar ya shigo sai ya ƙara gyara daurin mayafinsa amma ko mayafin da ya daura banda shi annabi baya sanye da komi babu komi a tare da manzon Allah a ce mayafi ɗaya ya daura babu wani wanda ya ruhu da shi wa idhal hasiru qad asara fi jambihi fa nazartu bi basari fi khizanati rasulillah sayyidina Umar ya ce sai na daga ido na kalli wannan suto din da ake aje abincin manzon Allah na kalla gaba daya suto din babu komai face wata jaka a rataye jakar ana saka kamar hatsi ne na sha'ir yace fa idha ana bi qabdatin min sha'irin nahwu sa'i abinda ke cikin wannan jaka bai wuce kamar damki guda na sha'iri ba hatsin da ya saura a cikin wannan fata sto na manzon Allah wa misliha yace qaradan fi nahiyatil ghurfa sannan akwai wata jakar kuma a ta ɗaya gefen wa idha fi mu'allaqun yana cewa akwai wata fata da aka rataye ta fatar da ba gama jimanta ba ba gama jimar wannan fatar ba sai aka rataye wato a ɗakin babu wani abin da za ka duba ka ce annabi ya yi adanar wani abu na duniya makansa babu abincin ma babu shi fabtadarat ainaya to lokacin sayyidina Umar yake kallon ɗakin shi kuma manzon Allah yana kallon idan sayyidina Umar yana kallon ɗakin da ya gama zagaye ɗakin da kallo sai hawaye suna zubo mishi hawaye yana zubo ma sayyidina Umar to lokacin sai manzon Allah ya ce ma yubki ka ibn al-khattabi ya kai dan al-khattabi me yasa ka kuka sai na ce ya annabin Allah wa mali la abki me zai hana ni kuka mutun kaman ka ya zama iyaka taburma kadai take wannan daki ko katifa babu kana kwance a jikin wannan akan wannan tabarma gashi hatta maka alama a fatar jikinka kuma kai ne wa anta rasulullah kai ne manzon Allah wa anta khayratuhu kai ne wanda Allah ya zaba wa safwatuhu kai ne wanda Allah ya zaba a tsakanin mutane gaba daya ya baka girma ya baka annabci wato manzon Allah ya zama khatamul anbiya saboda haka ya kamata annabi ya samu gata fiye da kowa sai ce ga sarkin farisa in ka tafi za ka ga har fadama ce gidansa akwai lambu a cikin gidan duk abinda ake bukata za a samu na yayin itatuwan marmari yana fadin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ibn al-khattabi ala tarda an takuna lana al-akhiratu wa lahum ad-dunya yanzu kai dan al-khattabi ashe baka yarda ba su waɗannan masu mulkin Rum da Farisa su samu duniya mu kuma Allah ya bamu lahira wannan rabo bai gamsar da kai ba inji manzon Allah ashe baka so haka ba kuntu sai nace bala nace babu shakka ina son haka ya rasulullah wa dakaltu alaihi hina dakaltu wa ana ara fi wajhihi al-ghadaba sayyidina Umar ya ce ainihi lokacin da na shigo ɗakin da ganin fuskar manzon Allah akwai fushi, da ganin fuskar manzon Allah akwai fushi. Saboda haka sai na Umar ya ce zan yi kokari sai na faranta ran manzon Allah. Sai na ce ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma ya shiko alaika min sha'anin nisa'i, abinda ya sa na ce ina son ganinka. In ji Sayyidina Umar, ya Rasulallah, wai shin don me mace za ta ɓata maka rai? In ji Sayyidina Umar, don me za ka bari al'amarin mata ya ƙuntata ma rayuwarka? Don me waɗannan matan a kansu ranka ya ɓaci? Fa in kunta tallaqtahunna, wallahi don ka sake su ba komi ba ne. In ji Sayyidina Umar, kuma akwai ƴanshi a ciki. Sayyidina Umar yake gaya manzon Allah ya ce don ka sake su gaba ɗaya ba komai ba ne, fa inna allaha ma'aka, Allah yana tare da kai, wa mala'ikatahu, mala'iku suna tare da kai, Jibril, mala'ika Jibril yana tare da kai, Mika'ilu yana tare da kai, wa Abubakarin ga Abubakar wa ana gani. Ni Sayyidina Umar ya ce wal mu'minuna ma'aka, kuma mu'minai suna tare da kai. Ya ce to dama Allah ya masa baiwa duk abinda Sayyidina Umar ya faɗa. To ƙarshe aya sai ta sauko. Sayyidina Umar yana gamawa sai ga suratu abinda asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwadan khairan min kunna. Can gaba yake cewa wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika dhahir. Sayyidina Umar yake gaya wa manzon Allah daga shi sai annabi a ɗakin babu wanda ya sani in banda Allah. Yana gama faɗa Allah ya saukar da wannan aya. To shine Sayyidina Umar sai ya ce wa kanat Aisha bintu Abi Bakarin, dama a gidan annabi mata biyu su ne mafi girma, mafi tasiri masauran matan. Daga Aisha sai Hafsa, wato ‘yarsa kenan. Kamar yadda Allah ya ɗaga su iyayensu a waje, to haka kuma su ‘ya’yan Allah ya ɗaga su a gidan manzon Allah. To ya zamanto ta zahara ni ala nisa'i, ala sa'irin nisa'in nabi. Saboda haka bayan ya faɗi haka, sai Sayyidina Umar ya ce masa ya Rasulallah, a tallaqtahunna, ko ka sake su ne? Kala sai ce la, ban sake su ba. Kultu sai na ce ya Rasulallah, inni dakaltu almasjid, na shiga masallaci, wal muslimuna yankutuna bil hasa, musulmai suna motsa tsakuwa alamar sun shiga damuwa. Yaquluna, suna cewa tallaqa rasulullahi nisa'ahu, ai manzon Allah ya sake matansa. Wannan magana ta yadu ta yi yawa a cikin gari. Afa anzilu fa ukhbiruhum annaka lam tutalliquhunna, ka yadda in sauka in gaya wa mutane baka sake matanka ba, saboda naga mutane sun shiga damuwa. Kala sai manzon Allah ya ce na'am, in shi ta kware kuwa je ka gaya musu, in ka ga dama je ka gaya musu. Shi manzon Allah bai ma sani ba an yayata a gari ya saki matarsa. Falam azal uhaddisuhu, sai na Umar ya ce to ban gushe ba ina ta ba wa annabi labari muna hira da shi, hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi, har sai da aka waye gari fushi ya gushe daga fuskarsa. Wa hatta kasharafa dhahika, har sai da ta kai ga manzon Allah ya murmushi, sai da ta kai ga manzon Allah ya fashe da dariya. Kaga ya kwantar da hankalin manzon Allah. Sai ce wa kana min ahsanin nasi thagran, in ji Sayyidina Umar, manzon Allah yana da wushiriyar da ta fi kyau fiye da na kowa. Thumma nazala nabiyullah, to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko da shi da sayyiduna Umar, suka sauko daga wannan guri. Kuma ya dace da ainihin ranar ƙarshe, ranar ƙarshe sai na Umar ya shiga. To suna saukowa, sai Sayyidina Umar ya ce masa ya Rasulallah, inna ma kunta fil ghurfa 29, ka zauna a wannan ɗaki kwanaki 29, ka ce kuma wata ɗaya ne. Kala sai manzon Allah ya ce inna shahara yakunu 29, ai babu shakka wata yana kasancewa ne kwanaki 29. fa kumtu ala babil masjid sun sauko tare da manzon Allah saboda haka sai sayyidina Umar ya tsaya a kofar masallaci ya daga murya sayyidina Umar ya ce lam yutalliq rasulullahi nisa'ahu manzon Allah bai sake matansa ba sayyidina Umar ya daga murya ya fada kowa ya ji to anan sai Allah ya saukar da ayata 83 ta suratul nisa'i wannan ayat da Allah ya saukar ita ma ta dalilin sayyiduna Umar wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi idan wani al'amari na kwanciyar hankali ya faru ko wani al'amari na tashin hankali ya auku sai su yi ta yayatawa ba daidai bane wa law rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum da za su mayar da wannan al'amari ga manzo ko su mayar da wannan al'amari ga shuwagabanni la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda za su yi bincike za su gano gaskiyan al'amarin kaga kenan sayyidina Umar sai zama shine mai wannan binciken walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila Allah yake cewa in ba dan rahamar Allah ba in ba dan falalar Allah ba da duka sahabban manzon Allah sun bi shaydan face dan kadan kawai saboda aiki da zato bai da kyau sayyidina Umar shine wanda ya tafi ya samu manzon Allah ya tabbatar da gaskiya to bayan wannan ya tabbata sai Allah ya saukar da ayan da muka karanta ita ce ake kira ayatut takhyiri ayar ba da zabi ga matan manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya kai annabi ka gaya wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in kun kasance abinda kuke so shine ku samu rayuwar duniya da kawarta fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila sai ku zo zan muku kyauta in sake ku kyakkyawan sake in ka dubi fatul bari malamai sun tabbatar da wannan abin ya auku a shekara ta 9 daga hijiran manzon Allah shekara ta 9 daga hijiran annabi kaga kenan manzon Allah ya kusa rabuwa da duniya shekara ta 9 a wannan shekarar ce Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da muke karantawa haka in ka dubi tafsirin Ibn Kasir yana cewa haza amrun min Allah li rasulihi waɗannan ayoyi in ka duba da kyau umarni ne Allah ya yi ma annabi salawatullahi wa salamuhu alayhi bi an yukhayyira nisa bayna nisa'ihi ay nisa'ahu bayna an yufariquhunna fayadhhabna ila ghayrihi mimman yahsulu lahunna indahu alhayatu ad-dunya wa zinatuha Allah ya aiko ayoyin nan guda biyu ga annabi Muhammad annabi ya ba ma matansa zabi idan suna son duniya to sai annabi ya sake su su je su auri wanda za su samu duniya a wurin shi nabiyu wa bayna sabri ala ma indahu min diqil hali ko kuwa su yi hakuri su zauna da annabi a irin wannan kunci na rayuwa a irin kunci na rayuwa ai in ka lura akwai hadisin Aisha da take cewa akan samu wata guda akan samu watanni babu hayaki a gidan manzon Allah babu girki babu ma hayakin sama da wata guda bana tsammanin akwai talaucin wani a yau da kai haka kuma waɗannan mata sun yi hakuri da zaman to ila ka dabino kadai za a ci a sha ruwa gidan manzon Allah ya zama abin misali ga duk mai imani to sai ya zama Allah ya ce annabi ya ba su zabi za su yi hakuri da irin wannan kuncin rayuwa amma fa anan duniya ne kadai a wajen Allah fa akwai asawabul jazilu akwai lada mai dimbin yawa fakhtarna radiyallahu anhunna wa ardahunna Allah wa rasuluhu wa daral akhirah matan annabi gaba dayan su suka zabi Allah suka zabi manzon Allah suka zabi sakamako na lahira wanda shine gidan aljanna kaga kenan mata sun yi abin da dama ake fatan su yi saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala shi ya zabe su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda wannan waɗannan ayoyi suna dauke da hukunci kamar guda biyu ya kamata mu lura da su na daya idan mutum ya ba wa matarsa zabi ya bata zaɓin zama ko rabuwa, wannan baya zama saki. Ai, kaga Allah ya saukar da ayoyi ya ba wa matan annabi zaɓi, amma bai zama saki ba. Wannan yana daga cikin abin da ita kanta Aisha take faɗa, yana littafin Al-Mughni na Ibn Qudama a mujallar na 7 shafin 314. Ibn Qudama ya ce, wa in khayyaraha, idan miji ya ba wa matarsa zaɓi, idan miji ya ba wa matarsa zaɓi ko dai zama ko rabuwa, faktarat zaujaha, sai ta zaɓi zama da mijinta. Idan ta zaɓi zama da mijinta, to wannan baya nuna cewar auren ya mutu, auruddatul khiyari aw al-amra lam yaqa shay'un. To wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad fi riwayatul jama'a, almajiran al-Imam Ahmad da yawa abinda suka tabbatar, wanda ita ce fahimtar sa. Kuma wannan ita ce fahimtar sayyiduna Umar, sayyiduna Ali bin Abi Talib, Zaid bin al-Harisa, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dukkansu Ibn Qudama ya kirga ya jera a littafin Al-Mughni. Ya ce kuma wannan shine hukuncin da ma aka dinga aiki da shi a zamanin shugabancin sayyiduna Umar da kuma shugabancin sayyiduna Ali bin Abi Talib. Yana cewa wal amalu ala ma rawahu al-jama'a, me dalili saboda wannan labari? Kuma daga cikin riwayar da ita kanta Aisha ta faɗa, ita kanta Aisha tana cewa, qad khayyarana rasulullah, annabi ya ba mu zaɓi mu matansa, ya ba mu zaɓi ko dai zama ko rabuwa. Sai ta ce, afakana talakan, shin yanzu ya zama saki kenan? Tana tambayan wanda ke tambayanta. Ya ce, ai, ba saki ba ne. Walau khayyaraha faktarat furqatahu min waqtiha, idan da a ce mutum zai ce na baki zaɓin zama ko rabuwa, sai ta ce rabuwa. Idan ta ce rabuwa, to saki ya tabbata. Da zaran ta ce na zaɓi rabuwa, da zaran matar ta faɗi haka, to takunu wahida raji'iyya, babu shakka aure ya mutu. Amma saki ɗaya ne, kuma yana da damar ya mai da matarsa in bata gama idda ba. Saki ɗaya ne, tunda har ya bata dama. Idan har ya bata zaɓi, ta ce na zaɓi mu rabu, tana faɗin haka, to aure ya ƙare. Amma yana da damar ya ce ya mai da ita, sai dai kuma dai a lissafin zamansu an taɓa samun saki, babu shakka. Wa illa fala khiyara laha, amma idan bata bada amsa ba a nan take, sai da mijin ya tafi kasuwa ya yi wuce fa ne ya dawo, sai ta ce ka kawo a magirki, aini tun ɗazu da ka ban zaɓi, na zaɓi mu rabu. A wannan rabuwan shirme ne, ai da ya bata zaɓin nan take za ta bada amsa, idan ya bar gidan magana ta ƙare, babu wannan zaɓi. Wannan ita ce fahimtar aksaru ahlil ilmi, akasarin malaman sunna, ala anna takhyira alal fawri, idan mutum ya ba wa matarsa zaɓi, to zaɓin nan da sauri ne, da sauri. Idan ma bata faɗa da sauri ba, kamar misali suna zaune a ɗakin, sai bayan awa ɗaya ta bada amsa, nan ma amsar ta bai da tasiri. Saboda haka ana la'akari, in ikhtarat fi waqtiha wa illa fala khiyara laha ba'dahu, lokacin da miji yake ba da zaɓi, nan take matar za ta amsa. Idan bata amsa ba har aka ɗan ja lokaci, to wannan zaɓi ya kau. Wannan babu shakka ita ce fahimtar sayyidina Umar, sayyidina Usman, Abdullah bin Mas'ud, Hajjabir bin Abdullah da sauran manyan malamai da aka yi na farko, har da Al-Imam Malik, Allah maɗaukake musu rahama. Kuma wannan ya tabbata abinda aka yi hukunci da shi a zamanin shugabancin sayyidina Umar da kuma sayyiduna Usman, Allah ya ƙara musu yarda. Sai abu na biyu, wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana ya kamata in mutum ya rabu da mace, in mutum ya rabu da matarsa, ya mata kyauta, don umarnin Allah kenan ga Annabi Muhammad, ya ce fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila, wal aslu fi tashri'il muta'a. Asali ma suratul baqara ta zo da wannan hukunci, asali in ka dubi suratul baqara aya ta 236 Allah madaukaki yace wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi sai Allah yace haqqan alal muhsinina ku ba su kyauta inji Allah matti'uhunna ku ba wa mata kyauta idan kun rabu idan aure ya mutu ayo mace kyauta sai Allah yace babu adadin kyautan alal musi'i qadaruhu mai hali ya bada gurgudan halinsa wa alal muqtiri qadaruhu mar hali ya bada gurgudan talaucinsa mata'an bil ma'ruf wannan kyautar wato kyauta ce za a yi ta bisa sanayya ba wai ka'ida ce akai ba gurgudo an sani in wani ya kyautata wa matarsa makwabta za su ce kai wani yana da kirki ka duba mugun halin matan nan amma da suka rabu sai da ya bata kaza sai da ya bata kaza to sai Allah ya ce haqqan alal muhsinin wannan haƙƙi ne ga masu kyautatawa aya ta 241 kuma har yanzu a suratul baqara sai Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqina waɗanda aka sake su suna da damar a ba su kyauta sai Allah ya ce kuma wannan kyautar haƙƙi ne ga masu tsoron Allah to wannan kalma ta cewar alal muttaqin ita ce ta sa al-Imam Shafi'i ya ce dole ne wannan kyauta ba wai ya kamata ba al-Imam Shafi'i ya ce Allah ya ce haqqan alal muttaqin kaga ya gwada cewar ba zabin ka ake nema ba duk sa'ilin da ka rabu da mace kai mata kyauta haƙƙi ne kuma yana cewa sai dai idan ita ce ta jawo sababin raguwa kamar misali idan mace ta ce bani son ka mai hulu ta kawo dukiya ta bashi kaga ba zai mata kyauta ba dama ita ce ta nemi raguwar to wannan shine zabin Ibn Taymiyya wanda ya zo a littafin Asharul Mumti na Al-Usaymin Ibn Al-Usaymin zaka gani yayi magana akai yake cewa fahimtar Ibn Taymiyya ita ce ya kamata in an saki mace a bata kyauta idan an saki mace a mata kyauta saboda dacewa da wannan siffa ta al-muttaqun wacce Allah madaukaki ya faɗa karanta mana aya ta gaba ya nisa annabi
ya nisa annabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu du'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira
tunda sun matan tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan hukunci sun ce mun yadda za mu zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya saukar da ayoyi yace a bawo matan manzon Allah zabi idan sun zabi Allah sun zabi manzon Allah sun zabi lahira to shikenan sai gashi wannan suka zaba to sai Allah ya musu wani babban tukuici ya musu tunatarwa da kuma kyauta tunatarwar ita ce yace ya ayu ya nisa annabi ya ku matan annabi ku sani ku iyaye ne saboda haka duniya ta sa ido akan ku man ya atimin kunna bi fahishatin mubayyina inda bai kamata a samu mummunan abin koyi ba shine gidan manzon Allah wannan maganar Allah ce yake wa matan annabi Muhammad bai kamata a ce idan ana misalin mace da ba ta da kyan zaman aure a ce kuma sai a yi misali da gidan manzon Allah Allah ya ce bai kamata ba ku manyan mata ne saboda haka duk matar da ta yi wata alfasha a bayyane yudha'af laha al'azabu azaban ta ninki biyu ne yudha'af laha al'azabu du'faini wa kana zalika 'ala Allahi yasira Allah ya ce kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah kar ku tsammanin ku dan kuna matan annabi Allah zai kyale ku Allah ba zai bar ku ba Allah ya ce wannan abu ne mai sauki gare shi idan ba ku tsai da addini ba to babu shakka azabar ku ninki biyu ce in ka dubi Fathul Bari mujallal 10:117 Ibn Hajar ya ce dama ka'idar ita ce faman kanat ni'matullahi alaihi aksar kana bala'uhu ashad idan kafi kowa samun ni'ima to bala'in Allah gare ka kuma yafi na kowa. Saboda haka in ka dubi annabi, da yake annabi ya fi kowa daraja a lokacin da ya zo jinyar mutuwa, Allah maɗaukaki ya samar zazzabin da ba a taɓa samun wani ɗan adam ba. Ba a taɓa samun wani mutum irin wannan ciwon ba. Ta kai ga sahabi yana shigowa sai da ya gane. Me dalili? Saboda ni'imar Allah ta fi girma a kan manzon Allah fiye da ni'imar Allah da take kan wani. To haka ma matan annabi, ni'imar Allah da take kansu ta fi ni'imar Allah da take kan sauran mata. Wannan dalilin ya sa idan bawa ya yi laifi, sai a bashi rabin azabar da ake yi wa mai ‘yanci. Kaga saboda ni'imar Allah da take kan mai ‘yanci, wato ta ninka ni'imar Allah da take kan bawa. Saboda haka sai ya zama horon da ake mu bawa rabin horo ne da ake wa mutum mai ‘yanci. To sai kuma tukuicin da Allah ya ba su mai ya ce,
ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
ومن يقنط منكن لله ورسوله matar da ta yi tawali'u a cikinku, ta yi ma Allah tawali'u, ta yi wa manzon Allah tawali'u, wata amal salihan ta yi aikin ƙwarai, nu'tiha ajraha marratayn, za mu ba ta ladanta ninki biyu. Kaga idan matar annabi ta yi laifi, azaba ninki biyu. Idan matar manzon Allah ta yi aikin ƙwarai, ladanta ninki biyu. Wa a'tadna laha rizqan karima, bayan ladanta ninki biyu, mun yi mata tanadin wani arziki na karinci, wato wata kyauta a gidan aljanna, babu mai samun irin ta sai matan manzon Allah. Kaga kenan Allah yana kyauta ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam, ana musu albishir. Ku ji tsoron Allah, kuma ku riƙe Allah da kyau, ku riƙi addinin Allah da kyau, ku yi koyi da manzon Allah, ku zama masu tawali'u ga Allah da annabi, sannan ku zama masu kyautata halaye, saboda duniya ta rika koyi da halinku. Allah ka samu iya koyi da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.